Wani lamari da ke zama na firgitarwa da ya shafi batun tsaro kai tsaye shine na fashewar wani abu mai kama da bomb daga cikin irin kekena pet din nan da ake haya da ita wanda aka fi sani da suna a daidaita sahu cikin tsinken jama'a a birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia. Kuma lamarin ya faru ne a kasuwar ƴan doya dake garin na Aba. Fashewar ta yi sanadiyar jikkatar mutane da dama, ko da yake dai ba salwantar rayuka. Kan yadda lamarin ya afku, naji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye, kuma ga abin da suke cewa.
Ta jikinka ta ina wannan abin ya same ka?
Akwai hannuwa na guda, duka dai bayana da kafana.
Kamar ya kona ka ne a hannu ko ya abin ya faru?
A yankawa ne, duk yayi kamar ya yanka na ka. Kuma akwai gula a jikina wanda ba cire ba. Ba hari ba ne ba, wannan abin da ya fashe shine ya fitar da wasu borisa haka. Da baki ɗaya borisan nan shine suka fitar mana a jikina.
Sai ba Abdullahi shine na dawo da gudu, san da zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake. Na rasa yanda zan yi. Yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun ƙarfe guda biyu aka.
Su waye kuke zargin sun tada wannan abin ne?
Wasu ba suke kai a daidaita sahu, su muke zargi.
Su ma shugabannin kasuwar ta ƴan doya na garin na Aba sun bayyana cewa suna cikin fargaba.
Basiru Isa ni ne chairman na kasuwar. Sai muka ji wani ƙarar fashewar wani abu a bakin hanya, kuma dukkanmu muna bakin hanya a zaune. To lokaci guda sai muka ji wani sunmu suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wani direba ɗan jos sai yake gaya mana cewa wannan ƙarar da kuka ji fa ba ƙara ce wadda ta shafi ta taya ko wani abu ba, kuma a jikin keke na tete babu wani abin da zai fashe wannan ƙarar illa dai bom. Allah dai mutanenmu guda shida waɗanda suka ji ciwo sosai.
Sunana Idris Bashir, limam mai masallacin Juma'a babban masallaci dake garin Aba. Wallahi to abun gaskiya ya tayar mana da hankali, saboda haka mun zo asibiti mun ga waɗannan mutane da abun ya shafa, kuma mun sanar da hukumomi da gwamnati musamman na ƙara matakan tsaro.
Kamar akwai wasu da kuke zargi game da wannan al'amarin?
Gaskiya ne waɗanda muke zargi kawai ba su wuce waɗanda suke hankalin a raba wannan ƙasar ba.
To sai dai kuma na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Abia. To sai dai kuma lamarin ya ci tura. A gefe ɗaya kuma wasu 'yan bindiga ne suka buɗe wuta kan taron wasu sarakuna a garin Okirka dake jihar Rivers. Ko da yake dai 'yan bindigan sun buɗe wutan ne jin kaɗan bayan kammala taron, sannan kuma buɗe wutar ya yi sanadiyar salwantar rayuwar wani majibanci ɗaya daga cikin sarakuna wanda aka nunar ɗan arewacin Najeriya ne mai suna Abubakar Wurno, wani dake zaman abokin mamacin mai suna Alfa. Ya yi mini ƙarin bayani.
Wato abin da ya faru dai jiya, shi sarki na Okirka shi watan His Royal Majesty Chief Atake, su mutanen community din sa suka kira suka ce tun da ya zama sarki akwai wani chief da yake damun shi, a tsaya tare da chief din nan don Allah a samu ayi peace, a samu zaman lafiya kenan ko? A samu zaman lafiya ga baki. Watan an gama taron an fito za a tafi, ana dan jefe-jefe da harbe-harbe, ana kokarin fita harbe from nowhere. Dan ina tare da shi ma ina tsaye kawai na ga mutum ya kwanta da jiki kawai a gabana inda motar mu tsaye tare nake.
Lamarin rashin tsaro dai batu ne da ke ci gaba da gallabar Najeriya, ko da yake dai gwamnatoci kama daga na tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi suna nunar suna iya bakin ƙoƙarinsu. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.